Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na mai cewar janye dakarun Chadi a daidai wannan lokaci na iya haifar da gibi musamman a sha'anin tsaro a arewacin jihar Borno da ma zirin tafkin Chadin.
Kasancewansu ya inganta tsaro a yankin. To janyewa da suke yanzu ya bar gibi. Akwai labaran da muke samu dumin-duminsu da ke nuna cewa mazauna ƙauyukan inda aka janye wayannan sojoji sun fara kusan ƙaura daga wayannan ƙauyuka. To kaga lalle ya nuna cewa gibin da muke fadi ya fara fitowa a bayyane, kuma su wayannan ƴan kungiyoyin da ake yaki da su za su yi amfani da wannan gibin su kai mu ƙauyukan nan hare-hare.
Major General Junaidu Bindawa, tsohon babban komanda ne na rundunar yaki da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya.
Abin yana da ban mamaki suka fita haka, abinda Bature ke ce mu abruptly, ba wani notice. Imma akwai kila manya daga can sama an sani, to ya kamata a ce fitan nasu bai zama ba gaba ɗaya haka sun fice su wajen dubu da wani abu. Ita irin wannan abin da ake ce ma withdrawal ko kuma janyewa baya, ai akan yi shi in mataki-mataki. Na yi zaton kila da za a ce to waɗanda abin da ake ce ma non essentials in sun dan fara fita, sannan waɗanda ke tsakiya su fita, sannan finally waɗanda ke can maybe gaba-gaba irin in suna wajen irin su Mungunu, Kirnuwa, Marce da sauransu, da kuma can lecture basin din, sannan su kuma su fita. That is the understanding ko kuma da yarjejeniya tsakanin gwamnatinmu ta Najeriya da gwamnatin Chad. To amma yanda suka fita din gaskiya babu notice, ba abin nan, da kuma halin da ake ciki yanzu ya kamata da an ce an dan cinkirta fitan nasu.
Dr. Kabiru Adamu ya ce lalle fa akwai buƙatar ɗaukar matakai irin na gaugawa daga rundunar sojojin Najeriya.
Wa'annan ƴan kungiyar Jama'atul Arifin na Jama'atul Jihar da ita da na Islamic State in West Africa Province za su yi amfani da damar janyewan su wa'annan sojoji na Chadi suka yi hare-hare a wannan wuraren idan rundunar sojojin Najeriya ba ta dau mataki ba a cikin dan karamin lokaci.
To kokarin dai da muka yi don jin tabakin sojojin Najeriya bai nasara ba, amma fadar gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa wannan janyewa da dakarun Chadin suka yi ba wani barazanar tsaro da hakan ka iya jazawa, duba da matakan da hedikwatar tsaron kasar ke shirin ɗauka nan ba da jimawa ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.